Taron dangi ne na dukkan masu ruwa da tsaki da suka hada da manyan hamshaka a tajiran duniya Bill Gates da Aliko Dangote da gwamnonin jihohin Sokoto, Kano, Kaduna, Bauchi, Borno da Yobe, kazalika da sarakunan gargajiya karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi da ministan lafiya da kuma shugabannin hukumar kiwon lafiya matakin farko ta Najeriya tare da manufar hada karfi domin dakile cutar shan inna da takeice takicin yewa musamman a arewacin Najeriya da ma sauran cutuka. An yi hakan ne kuwa ta hanyar rattaba hannu a yarjejeniyar wanzar da aiki tare tsakanin gwamnatoci da tallafi a tajiran da kuma sauran hukumomin ba da tallafi na ƙasa da ƙasa. Shugaban gidauniyar Bill and Melinda Gates, Bill Gates, ya sha alwashin ci gaba da ba da tallafi ta wannan haujin, to amma fa ba nan gizo ke sakar ba.
All these different things have to come together in order for us to get to very high coverage levels.
Yace babban abin bukata shine hada karfi da aiki tare, kazalika da sadaukar da kai, domin ta haka ne kawai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Aliko Dangote, wanda shi ma ya dauko turbar Gate ta hujin ba da tallafi a karkashin tashi gidauniyar, ya bayar da shawara.
It also requires us to keep our passion and motivation high. It requires a sense of urgency to overcome the most dangerous.
Yace wajibi ne mu nuna sha'awa da kwarin gwiwa. Akwai bukatar daukar matakai na gaggawa domin shawo kan cutar polio da sauran cutukan da ke addabar al'umma. Gwamnan jihar Sokoto, Aminu Waziri Tambuwal, da ke cike da farin cikin karbar bakuncin taron, ya ce ba jihar da ta ci gajiyar tallafin haɗin gwiwa na Bill Gates da Dangote kamar jihar sa.
The Sokoto State, through the tremendous combined efforts with these foundations of Bill and Melinda Gates and Dangote Foundation,
yace jihar Sokoto ta sami muhimman nasarori a bangaren kiwon lafiya ta hanyar kokari da tallafin gidauniyar Bill Gates da ta Dangote da kuma majalisar mai alfarmar sarkin musulmi da suka hada da sanya al'umma a tafiyar, wanda ya samar da faɗakarwa akan muhimmancin alluran rigakafi na cutar polio da sauran cutuka. Shi kuwa gwamnan jihar Borno, Kashin Shetima, cewa yayi duk da yake an fuskanci hukuma da damuwa a jihar sakamakon ayyukan kungiyar Boko Haram, lamarin da ya haifar da kalubale wajen yaki da cutar, musamman saboda har kawo yanzu akwai al'ummomin da ba iya kaiwa gunsu ba domin yi musu alluran rigakafi. Dukkanin gwamnonin shida sun rattaba hannu a yarjejeniyar bayan da suka bada bayanai akan kokari da matsalolin da suke fuskanta a yaki da cutar a lokacin taron wanda aka gudanar tare da shugabannin hukumar tallafawa ci gaban kasashe ta kasar Amurka, wato USAID, a ofishin su dake Abuja ta hanyar na'urar bidiyo. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.